Umma Salama Sunusi matashiya da ta nemi ta karanci aikin likitanci amma hakan ta bai cimma ruwa ba. Ta ce tana fuskantar kalubale daga wajen ƴan uwa musamman ma da take ci gaba da karatunta. Ku biyo mu domin jin labarin Umma Salama.
Umma Salama, ba mu labarinki.
Da farko dai ni haifaffiyar Rijiyar Lemo ce. Iyaye na ƴan Rijiyar Lemo ne, na yi primary school amma ta special primary school Rijiyar Lemo. Daga nan kuma na tafi Jigawa State Computer Rooney. A nan na attending in secondary school 2013. Daga nan kuma na samu admission a legal. Nake karantar Hausa English.
To da kika gama secondary school dinki, dama legal dinki ke da ra'ayi, naga yawanci matasa zaki ga sun fi son su shiga babban jami'a.
A gaskiya ni a ra'ayina ina so in karanci medicine. To sai dai komai sai dai da Allah ya zaba maka.
Ya aka yi biki jam dinki bane?
A lokacin lokacin makin jam dina bai kai ba. A lokacin na dan samu failure science din. To kuma a lokacin da na je School of Hygiene mun samu admission. Sai dai a lokacin da muka samu admission mun yi yawa, sai aka din local government sai aka zubar da mutum 10. To sakamakon haka kawai na hakura na tafi legal.
Duk da shine abin da ranki yake so?
Ito. Sai da Allah ya zaba, da yadda Allah ya zaba ka ba ya caza.
To da aka rage da ke. Kin dade yin wani jaraba ne kafin ki samu shiga legal?
A'a, gaskiya ban ƙara yi ba.
To yanzu da kika fara wannan course din, shin kina son course din da ke a yanzu?
Ina so, alhamdulillah. Gaskiya ina son course din, domin course ne mai daɗi, shi yasa.
Yanzu labarin medicine ya sha ruwa kenan.
Ina ga tunda dai yanzu a NCE1 nake, in Allah ya zanyi medicine nan gaba sai in gyara result ina in tafi.
To yanzu da kike karanta harshen Hausa da Turanci? Ko? Kina fuskantar wani kalubale?
Ito. Gaskiya ni dai ba na fuskantar kalubale. Tunda tun farko ma ni ban dauke shi wani course mai wahala ba.
Ba wahala? Kar su ji ki fa.
Gaskiya ne. Wallahi course din alhamdulillah.
To idan kika kammala me wani irin aiki kike so ki?
Ina so in zama lecturer.
Koyarwa kike son ki? Me yasa kike son ki koyar?
Saboda in taimaka wa ƴan uwana kamar yadda su ma suka taimake mu. Mun ba mu sani ba, suka koyar da mu ga yadda za mu sani. Har suke ba mu shawarwarin mu ilimi. Ni ma shi yasa nake da ra'ayin haka.
To wace irin shawara zaki ba ƴan uwanki mata, musamman matasa?
Gaskiya ina ba ƴan uwana shawara da su dage su ilimi. Wallahi ilimi yana da daɗi, ba za su san daɗin sa ba sai sun gama. A yanzu za su ga kamar abu ne mai wahala, sai san da ka gama kai kanka zaka zama abin sha'awa. Kuma irin wannan level din, in dai mace tana karatu dole sai ta toshe kunnuwanta.
Saboda me?
Saboda dangin ka ma wani yana so wani baya so. Duk da dai yanzu ma kai ya waye, amma ana samun kalilan haka.
Kenan a dangi akan ce da me kike karatu, me yasa biki aure ba?
Ana cewa haka dan dai komai kuma ikon Allah ne, kuma komai lokaci gare shi.
To madalla Umma Salama, da fatan Allah zai yi da nufinki na koyarwa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.